Ike cewa Muhammadu malul kufari sallallahu alaihi wasallam shi Muhammadu sallallahu alaihi sayyidina Muhammadu rasulullahi malul kufari shine mai shafa kafirci yawa mai shafa dukkanin kafirci na'am bil hadiyi mukhlisa yace kuma wanda yake mai tsarkakewa bil hadiyi da shari'a mai bada baiwa wal muntaka wanda yake kuma al muntaka shine abin zabi wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala shi ya zaba shi ya tato a dukkanin hakikan halittun Allah shi aka tato sai da aka tato shi kadai ne wanda aka tato shi komai nasa kuma tatowa akai alayhi salatu wassalam al mutaraddisa wanda yake mai sauraron abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala yi masa alƙawari na nasara da kuma bushara na'am yace imamu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba ne atal muktaqaddiman lil anbiya wanda yazo yana mai gabatar annabawa gashi yazo yana mai gabatar annabawa wa amma ma naf'an kuma ya game amfani ga halitta mukhlisan yana mai tsaraka cewa amfanin sa ya game komai yawa manzo Allah shi tunda shine rahama Allah yawa innama ana rahmatun muhdat wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah shine rahamar Allah yawa kowa kuma yana cikin rahamar ubangiji samu kuma rahamar Allah ce gaba ki dai to ashe duk kowa bandi bai samu amfanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam fasirrun wani sirri ne yace dan haka wani sirri ne da ya zamo ya na su tilka'inata a cikin samammu mu'anniman yana mai gamewa kana mukhassasa manzo Allah ya zamo abin kebewa ne bil izzi da buwaya yawa shine abin kebancewa da buwaya annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana neman wato mazhari na buwaya na kafetar ubangiji to manzo Allah baka kalla annan buwayar Allah take annan kafetar Allah annan komai na Allah annan take gurin manzon Allah yawa azizun kenan manzo Allah mabuwayi ne wattamjili gashi kuma ubin kebancewa ne da girma Allah ya girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ma kansa girmama shi yake yake cewa shi manzon Allah rana ne illa annahu amma nuru sai dai cewa shi manzon Allah wato hasken sa ya game ko ina ita rana akwai san da babu rana daga baya ta zo bai wace daga cikin bayin Allah kuma akwai san da za a zo ita man za ta tafi idan aka tashi duniyar gabaki sai aka nade duniyar ko iza shamsu kuwirat yawa ita ma kaga za a tafi da ita ko to hasken manzon Allah kuwa shi yana nan yawa hasken manzon Allah yana nan yawa in ka je aljanna ma bi zinatul hadarat wa kirwa azma ko yawa ita ma aljanna in ka je aljanna nan ma hasken annabi ne da za a kaga nan gidan dawama ne aljanna to nan ma hasken manzon Allah ne shi hasken sa gamamme ne huwa al-ghayth illa annahu dahara qallasa shi kuma girgije ne manzo Allah girgije ne wato tunda shine baiwa Allah muwahibu rabbul arshi daha muhammad shine baiwa Allah wanda ba ta karewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajwadan nasi li sayyida aisha yawa manzo Allah sartuna shine mafi baiwan mutane wa ajudu ma yakuni fi ramadan hina yaqaw jibril wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihl mursalat mazalla shine mafi baiwa da alkhairi daga iska wadda take sakakkiya yanzu in guguwa ta taso komai yayi buwa take ta watso shi sai ta iya bugul ma ta zuba shi a cikin masai to baiwar manzon Allah ta fi wannan bai wa manzo Allah yanzu in ta waiwayo ka la sa manzo Allah dube mu da baiwarsa yawa dube mu da baiwarsa hissan wa ma'ana Allah ka ba mu ka jarrabe mu mu samu baiwar manzon Allah duniya da lahira yawa ba ma san komai sai baiwar annabi illa annahu dahara kallasa sai dai cewa shi mutakar zamani kallasan yana daukewa shi girgije wannan da ka sani shi ko baiwarsa kullun cikin yawaita take alayhi salatu wallahi thumma salamu salati ne turaki na da za ta hawar da mu ila ma ta hassasa zuwa abin da ya zamo an kebantaccen abu yawa abin da ya zamo an kebantace shi ba abu gama gari ba zuwa wannan martabar salatin za ta hawar da mu alhamdulillah allahumma salla ala sayyidina muhammadin wa ala sahbihi tabakana turaki bin ولا هادي الى صراطك المستقيم حقك تدعو من جداد لابي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Yeah.